sun yana magana ne akan sallar juma'a malai ce wasa'u ila aljuma'ati farizatun tafiya zuwa juma'a farilla ne wajibi ne lalle a tafi a gaggawa a je juma'a a je sallah wazalika inda julusil imami alal minbari amma fa wajibi na tafiya juma'a yana zamantowa wajibi ne in an tabbatar liman ya hau kan minbari idan liman bai hau minbari ba to a lokacin ba wajibi ba ne ma'ana kenan akwai nau'i na dan samun yar dama-dama ka ci gaba da harkokinka amma khilaful aula ne abin da ya fi dacewa in dai lokacin ya yi to ka tafi ka je ka yi ta sallah ka yi ta ibada da sauransu amma yayin da liman ya hau minbari to wannan kuma haramun ne zaman ka ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a kada yake ce fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a to idha nudiya an kira sallar juma'a wani kira kiran wanka ko kiran awal liman minbari to kaga nudiya din nan ai ladan baya kiran sallar juma'a ai sai in liman yana kan minbari ko to shi yasa suka ce wa zalika inda julusul imami alal minbari wa akhdh al mu'azzina fil adhani kuma liman mai kiran sallah ya fara kiran sallah to wannan shine wajibi yake zama والسنه المتقدمه ان يسعدوا حين اذن على المناري abin da yake nufi da sunna almutaqaddima wato sunna da ake gabatar da ita anan abin da yake nufi shine wato kasan annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sa ana kiran sallah ne guda daya ko ne kiran sallah guda daya ne amma sayyidina Uthman a zamanin sa an kara kiran sallah na biyu kun gani to akwai sunna ta zamanin annabi akwai sunna ta zamanin Usman kun gani to sunnatul mutaqaddima sunna ta farko wanda ake gabatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine ladan kiran sallan da annabi ya bari kenan yayi yasa aka yi shine sunnatul mutaqaddima ladan ya hau kan manara wannan asumiya din ko wannan abar ai da ma amfani wannan abubuwan a yi shi ya tsaure ba speaker ladai ya hau can sama in ya kwalla kiran sallah to duk unguwa za a ji to ana son ladan ya hau sama akwai matakala ta hawa kun gani sai ya je kira sallah to in wannan lokacin ne ladan ya hau kan manara din ya je kira sallah wa ya harumu hina idhin albay'u to haramun ne ai ciniki da kaji wannan kira sallah da ya hau kan manara ya kira to haramun ne sai da sayarwa amma irin kira sallah sai da kuma shi ba zama da zuwa ki kasuwa ki zuwa ai sai tura ladani ki je kasuwa ki je kwalla kira sallah kasuwa ba ya masallaci ba to mu yanzu bid'ar mu din da ake gaba gaba da suke cewa bid'ar ce suna da hujja hujjar ta su ita ce na farko dai annabi bai yi ba na biyu kuma abin da ya dade mai da shi bid'ar su a masallaci ma suke kiran sallah in za a yi da nauyi gaskiya a ce aikin da sayyidina Usman ya yi bid'a ne ni ba zan iya faɗin wannan ba ina fatawa da annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin an gane ko kuma yayi ne a gaban sahabbai kuma suna raye da shi ka fahimta to amma a ina yayi idan muna so mu bi irin na sayyidina Usman mu ma sai mu tura a je kasuwa a kira sallah kiran wanka kiran wanka amma kira na ainihin sallar juma'a to akan hau hasumiya ne a kira to lokacin ne wato kasance ki haramta ma'ana abin da kisa ce muku shine anan kira sallah guda biyu din na juma'a ɗaya na haramta sai da sayarwa ɗaya baya haramtawa kira wanka baya haramtawa amma na cewa shirya ne a tafi kamar kira sallah guda biyu ne na asuba ai ɗaya yana haramta cin abinci ɗaya baya haramtawa wa kullu ma yashghalu ani sa'i ilaiha an haramta maka duk abin da zai shagaltar da kai ya hana ka tafiya juma'a shine an sa'i ilaiha wa hada al-adhan ath-thani adatahu banu umayya wannan kiran sallah na biyu banu umayya suka kirkiro shi ina fata ana fahimta wal juma'atu tajibu